Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Zargin yin watadden kuɗi naira miliyan 76 ta talakawan Kano municipal ta janyo wa Mutar Isha kwamishinan ayyuka na musamman Jangwam bayan da hukumar EFCC ta tafke shi. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da alƙali babbar kotun jiha wato Atiba Damasi ya yanke wa matan nan mai suna Rashida Ɗorayi hukuncin kisa ta hanyar rataya bayan da aka same ta dubu-dubu da laifin kashe mijinta inda ta hanka ɗaure shi da kabini. Shi kuwa wani mutum ƙorafin ɗan uwansa yayi a gaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam da jin ƙai inda ya ce su kam ban taɓa ganin ɗan uwan nasu ya yi sallah guda ɗaya daga cikin sallolin kamsin salawatu guda biyar ba, ko a fili ko a masallaci. Sai dai wasu zarge-zarge sun bayyana cewar matashin yana karɓar huɗubar bokaye ne waɗanda suka ba shi sa'a na cewar matuƙar ya yi sallah musamman ma sahun gaba a masallaci. Wani ya ga bayansa, to babu shakka burinsa na zama shugaban wanda ya fi kowanne kuɗi a kasuwar kwari ba zai yiwu ba. Kai duniya, ina za ki da mu? Wani matashi ya shaƙe babansa. Sai a biyo mu don jin dalili, wataƙila shi ma dai sharrin bokaye ne matsafa. Kaɗan kenan daga cikin ƙunshin inda ranka na wannan lokaci, sai a gyara zama domin jin gundarin shirin. Jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka, sannun mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na inda ranka, wanda masallan magana kan ce ka sha kallo. Shirin namu na wannan lokaci zai fara ne daga hukumar nan mai yaƙi da cin hanci da rashawa, wato dai EFCC. Da yammacin yau ne dai wata sanarwa ta fito daga bakin jami'in hulɗa da jama'a na wannan hukuma, mai suna Orinlede, inda ya bayyana cewa nan gaba kaɗan da zarar hukumar ta EFCC ta kammala dukkanin bincikenta akan kwamishinan ayyuka na musamman na jihar Kano Mutar Ishaq da yake gabanta, za ta gurfanar da shi a gaban kuliyamanta sabo. Tunda fari dai sanarwar da ta fito daga wannan hukuma ta bayyana cewar ana zargin Malam Mutar Ishaq da yin badaƙalar naira miliyan 76 a lokacin da yake shugaban ƙaramar hukumar birni. Ƙunshin tuhumar ya bayyana cewar akwai wani zargi na biyu da ake masa na yayyanka wasu shaguna a jikin firamarin ƙofar Nasarawa, ya kuma rinƙa siyar da dukkanin shago akan naira miliyan 10, yana kuma ɗaga babbar rigarsa yana cusa kuɗaɗen. Inda hukumar ta EFCC ta bayyana cewar nan gaba kaɗan take sa rai za ta danna Mutar Ishaq a gaban kuliya da zarar ta kammala dukkanin bincikenta. To daga batun kamun Mutar Ishaq da hukumar EFCC ta yi, take kuma zarginsa da waɗancan laifuka, sai babbar kotun jiha ƙarƙashin jagorancin Atiba Damasi, inda a yau ne wannan kotu ta yankewa Rashida Muhammad Sa'idu hukuncin kisa ta hanyar rataya bisa samunta da laifi dumu-dumu na kashe mijinta, inda ta jefo shi daga saman bene a unguwar Ɗorayi ya faɗi ya mutu. Tun dai a ranar 25 ga watan 2 na shekarar 2019 ne a unguwar Ɗorayi, wannan mata mai suna Rashida ta ga mijinta yana waya da wata a ɗakinsa, lamarin da ya sanya ta hau kan dokin zuciya kishi ya motsa, bayan da ta shaidawa abokiyar zamanta cewar ai ga mijinsa can yana waya. Abokiyar zaman tata ta bayyana mata cewar kada ta damu, ta je ta yi haƙuri domin shi fa mijin mace huɗu ne ba biyu ba. Abinka da wata ta hau kan dokin zuciya, sai ta ki ɗaukar waccan huɗu ba ta kishiya, ta zo ta yi ƙoƙarin ƙwata wayar a hannun mijinsu, bayan da ya hana ta wayar ne ya yi waje, ta biyo shi waje dama a bene suke ta jefo shi ta ƙasa, lamarin da ya sanya ya ce gagarin kunan. Mai gabatar da ƙara lauyoyin gwamnati guda biyu da suka haɗar da Maryam Jibril Muhammad da kuma barista Zainab sun gabatar da shaidu guda huɗu. Daga cikin shaidun da suka gabatar akwai ɗan marigayin na cikinsa, sannan kuma ita wacce ake zargi ta kare kanta tare da wata ‘yar uwarta, kaga kenan ita da ‘yar uwarta suka kare kanta. Da yake yanke hukuncin, Justice Atiba Damasi ya ce masu gabatar da ƙara sun ba da cikakkiyar shaida, shaidodin da suka bayar kuma sun gamsar da kotu. Da haka kotun ta sanar da yanke hukuncin kisa ga Malama Rashida ta hanyar rataya, kamar yadda wakilinmu na babbar kotun jiha Bashir Muhammad Inewa ya rawaito. To a yayin da gwamnatin jihar Kano ta sanar da cewar a yanzu ilimin matakin firamare zuwa secondary ya zama free and compulsory education, wato ya zama kyauta kuma dole. To amma dai wannan al'amari dai zai iya samun tasgaro biyo bayan yanda makarantun suke zama cikin rashin kintsi da su kansu malaman musamman ma bangaren samar da ababan koyo da koyarwa to filin da ranka zai fara kai ziyara zuwa makarantun jihar Kano musamman ma matakin primary da secondary dan ganin yadda wannan shiri na gwamnati zai fara gudana farawa da makarantar primary Jakara da aka fi sani da Jakara special primary school wacce take da dogon tarihi yau kusan shekaru 50 kenan domin ko wannan makaranta ta yaye manyan dalibai ciki kuwa ana tunanin har da tsohon speaker na kasa wato honorable Gali Umar Rabba da kuma sauran manya-manyan malamai da ma sauran manya-manyan al'umma a ziyara da filin inda ranka ya kai wannan makaranta da sanyin safiyar yau a unguwar Jakara mun iske wannan makaranta akwai rashin kintsi a shekarun baya dai wato dai shekarar 1989 lokacin da wannan makaranta ta dawo mahallinta na dindindin wato dai lokacin da bakin palace cinema ta kare aka dawo da wannan makaranta wannan mahalli da take a yanzu wato dai cikin kaso kurmi kusa da muskwani da zuwa mu wannan makaranta dai mun tare da tarin al'amura wadanda suke bukatar sauyi domin kuwa kusan galibin makarantar ba su da bencinan zama dalibai suna zama a kasa ne sannan kuma da aji zaka iski akwai dalibi sama da guda 120 baya ga rashin kintsi da rashin tsafta na wannan makaranta wani abun ban takeici shine idan ka shiga wannan makaranta a wasu bangarorin zaka ga banda hayaki na kona bola ba abun da yake tasowa ga kuma rashin tsafta sannan kuma lokacin idan akai ruwan sama sai dai a tashi daga wannan makaranta kasancewar an toshe mata dukkanin hanyoyin magudanar ruwa kadan kenan daga cikin matsaloli da muka zayyano a wannan makaranta amma dai bangaren tafiyarwa mun tarar malamai tsaf-tsaf suna kuma gabatar da al'amuran su yanda ya kamata to amma dai filin inda ranka bai kasa a guyo ba ya tuntubi shugaban kungiyar yayin da malamai ta wannan makaranta PTA wato Abubakar Na'abba da aka fi sani da Malam Abudali inda ya bayyana mana cewa ana samun ci gaba a wannan makaranta sannan kuma ya roki gwamnati cewar taiwa Allah da ma'aiki ta gaggauta kammala secondary wacce take kusa da wannan makaranta domin dai wannan makaranta ta primary ta ci gaba da cin gashin ganta ba tare da cakude ɗeniya da ɗan secondary ba har ila yau Malam Abudali ya kara da cewa kusan unguwanni 70 ne suke kewaye da wannan makaranta da haka za a samu tarin dalibai har ma ya kira da gwamnati kan taiwa Allah da ma'aiki ta kawo makarantar Jakara special primary matakin gaggawa tunda dai makaranta ce mai dogon tarihi to Allah ya so yadda a cikin shirye-shiryen mu na gaba zamu tuntubi hukumar ilimin primary ta jihar Kano dan jin daukin da za a kawo Jakara special primary school da mata da din da aka yi wannan makaranta Allah ubangiji ya taimaki Jakara special primary school da ma sauran makarantu to ita ma dai ungiyar makarantu masu zaman kansu reshen jihar Kano tana gayyatar ƴaƴanta na kananan hukumomin tarauni da kumboka da gwale zuwa zabubbukan ta na shugabanni wadanda wadannan kananan hukumomi za su za dai a gabatar da wannan zabe ne a ranar Asabar 22 ga watan 2 na shekarar 2020 za kuma a gabatar da wannan taro da misalin karfe 9:30 na safe a makarantar Andal Science Academy dake daura da kofar shiga tsohuwar jami'ar Bayero dake kan titin Gwarzo sanarwa daga kwamitin gudanar da zabe karkashin shugabancin Imam Ahmad Zubair masu sauraro shirin inda nan gaba kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a shi kuwa wani dan uwa yayi korafin dan uwansa a gaban kungiyar kare haƙin dan adam da jin kai inda yace sun jima basu ga dan uwan nasu yayi sallah ko a gida ko a masallaci ba musamman ma ɗaya daga cikin kamsosin salawatu guda biyar ko da yake yace bayan gabatar da zazzaben bincike sun gano cewa wai ashe bokaye ne suka bashi asararu na cewar mutukar ya kuskura yayi sallah a masallaci wani ya ga bayan sa to babu shakka ba zai cimma muradin sa ba na kasancewar wanda yafi kowa kudi a kasuwar kantin kwari ko da yake dai yayan nasa wanda ya kawo wannan korafi ya ce sun iya bakin kokarin su wajen ganin cewar sun dawo da dan uwan nasu kan gwadabe amma dai ya ki yadda har ma suka ce bokaye fa sun yi tasiri a rayuwar wannan yaro domin kuwa hatta ƴaƴan sa da ya haifa yayi watsi da su ga dai dan uwan wannan matashi
sunana Abdullahi Umar da sai tafi jeji shi kadai ko ya hau kan bishiya shi aka fuskanci lalle irin waɗannan mutanen ne suke san shi irin wannan ba zai je masallaci higa jam'i ba ayi sallah wai in an ga bayan sa wai shikenan asirin sa yawo shi dai tunanin sa yaya zai yi kudi kawai shi dai tunanin sa
ko da yake da filin inda ranka ya so jin ta bakin wanda ake zargi amma fa ya da bakin sa ya gumi ya ki cewa komai amma dai shi shugaban wannan kungiya wato Karibiya Hayalawan Kabara ya ce za su dauki wannan korafi su mai da shi zuwa gaba kasancewar akwai bukatar da ƙara ba wannan matashi tarbiya kasancewar da alama dai yayi nisa da ita to amma dai naji malamai na cewa abin da ya bambanta musulmi da wanda ba musulmi ba sallah ci. To Allah Ubangiji ya dawo da mu kan tafarki madaidaici. To daga anguwar sheka sabuwar Abuja matan ma fa sake kwata akai domin wani al'amari mai ban mamaki ne ya sake faruwa inda wani matashi ya ci kwalar mahaifinsa ya shake shi har ta kai yana tuhumar mahaifin nasa da cewar shi ya masa asiri ya daina samun kudi a kasuwa koda ya fita sai dai izaman banza ya dawo lamarin da ya sanya shedan ya masa huduba ko kuma shaye-shaye yake zargin uban ne ya masa siri wakilin mu Anas Suleiman Sheka ya tattauna da mahaifin wannan matashi wanda ya garzaya zuwa ofishin ƴan ƙato da gora na unguwar Sheka Abuja domin ka masa dauki ga abin da dan nasa yake kokarin aikata masa
shi wannan yaro inda na fuskanci ba shi da hankali ya nuna min cewa ai ma duk matsalar sa ai ne na masa aiki ma ya samu wannan matsala wai jifan sa ne mahaifi fa ya zai jifi dan sa haka abin da ba zai yiwu bane to shine har ta kai ta kawo yau ya tsare ne ce zan fita ba sai kawai na warware masa matsalar sa ya hana ni fita abinci neman abinci
kodake wakilin namu Anas ya so jin ta bakin wannan matashi tunda dai yana gaban ƴan ƙato da gora amma shi ma ya ki cewa komai ya sawa bakin su amawali sai dai shugaban ƴan ƙato da gorar yayi ƙarin haske kan wannan batu
wannan mutum kaman misalin Shabindale ya zo ya same mu ga mana cewa ga dansa ya zo ya ce zai illa tahi zai kashe shi muka tahi muka je muka same shi muka dauko shi tunda ba zai iya zama da shi ba mu ko muka dauko shi muka to da shi muka kashi ofishin muka ajiye shi kwana da safi kuma yazo muka dauke shi da shi muka kai wa ƴan sanda shi
to amma dai da alama wannan al'amari yana da nasaba da tabin hankali idan kuma ba tabin hankali ba wal Allah dai aikin shaye-shaye ne Allah Ubangiji ka sanya mu fi karfin zuciyar mu ka sanya mu fi karfin shedan to a daidai lokacin da muke hada wannan rahoto sai ga wani labari mai cike da ban tausayi ya faru wato dai labarin wata ƴar karamar yarinya wacce ake zargin ɗan wani dan sanda ce a Samegu an samu wannan yarinya a shekara 3 an shake ta har ta mutu kamar yadda wani mutum mai suna Abba Goduro makocin wannan waje ya bayyana
anan kuma ta Samegu kamar yadda wata sanda da wata yarinya ce ɗan gidan wani mai zaki ne mu holle to shine aka zo yanzu aka tsince ta a cikin kango an kace ta an samu iya an daure mata wuya da dalilin ya wuta an daure mata wuya aka tsince ta a cikin kango na kamar yadda ta san shekara 2000 ana cikin da ta buga ya
yanzu aka dai wannan magana tana gaban ƴan sanda na fan shekara ya Ubangiji ka tona asirin wanda suka ci zarafin wannan yarinya iyayenta kuma Allah ya ba su haƙuri Allah Ubangiji ya kiyaye zuriya da ahula Allah ya kiyaye ƴaƴanmu kafin mu gagare filin inda ranka ya karɓi takardar wani yaro mai suna Alƙasim mai shekaru 7 a duniya da yake fama da lalura hatta kai an yanka kuɓinsa ta nan yake fitar da bayan gida haka ne sanya asibitin Murtala ke neman kuɗi naira 90,000 a matsayin kuɗin da za a yi wannan ɗan ƙanƙanin yaro aiki da fatan za a ga za masa sai takardar wani dalibi mai suna Abdulhadi Awwal da ya samu gurbin karatu a kwalejin FCE da ke nan Kano yake kuma neman tsabar kuɗi har naira 19,000 a matsayin kuɗin da zai registration har ila filin inda ranka ya karɓi takardar wani bawan Allah mai suna Suleiman Abdullahi da ya gamu da karaya har ta kai asibitin Murtala ke neman tsabar kuɗi naira 80,000 a matsayin kuɗin da za su yi masa aiki shi ma dai wani bawan Allah mai suna Nura Murtala ya aiko da takardar sa daga asibitin Kashina Dala inda wannan bawan Allah Nura ita shi fa ba kuɗi yake nema ba ina neman irin kujerar nan da aka sani da wulciya bayan an yi masa aiki kuma likitocin suka nemi da ya rinka zama a kan wannan kujera ta wulciya da fatan za a tara a gaza musu gaba daya duka daga kuma a nan shirin da inda ranka zai duka aya a madadin Nasiru Salisu Zango wanda yake shine shugaban wannan sashi na sashin al'amuran yau da kullun na gidan Radio Freedom sai kuma abokan aiki Amin Abdubaka Noma da Abdulrahman Hamisu na Madina wanda shine ya sarrafa na'ura don sadar da ku ni kuma Yusuf Al-Abdalla nake cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.